dai ina ji duniya duka kowa yayi condemning zancen da shi shugaban kasa Trump yayi, kuma idan muka duba misali kamar African Union da wadansu kasashen Africa sun rubuto wasiku sun ba embassy sun America da ke kasashen su, kuma dukkan su sun condemn wannan zancen da yayi. Bayan haka nan kuma idan muka duba misali ambassador America da ke Panama ya resign saboda zancen da shi shugaban kasa Trump yayi. Saboda shi wani a matsayin mu na mutanen Africa da muke America da dama sun condemn zancen, saboda shi duniya duka an condemn wannan zancen da shi Trump yayi.
To akwai waɗansu 'yan jam'iyyar da suke bayyana cewa an yi ma bayanin nasa mummunan fahimta ne, ba abin da yake nufi kenan kamar yadda ake ɗauka ba.
To ai Hajiya wato iye shi irin aikace-aikacen da yake yi duka yana nuna cewa wato maganar da ya faɗi wato haka yake, ba wani an yi wato ai mai mugun tunani. Domin idan muka duba misali kamar shi zancen refugees haka, yawanci masu zuwa garin nan as refugees yawanci Africa suka fito, wannan duka ya janye wannan. Akwai misali TPS, abinda ake cewa temporary protective status, misali mutanen Guinea da mutanen Liberia a lokacin da Ebola ya tashi, wato an ba mutanen waɗannan kasashe temporary protective status, wannan duka ya janye. Saboda shi idan mutum na irin abubuwa haka shi kai irin wanga magana, wato yana nuna cewa dama tunaninka kenan game da waɗannan kasashe.
Kana birnin New York inda ake shirin gudanar da gagarumar zanga-zanga ta nuna kyamar kalaman shugaba Donald Trump ya amfana. Ya shirin yake kan kama ina da ina za a je, zuwa ne shugabannin shirin kuma wani buri ake cewa cimma?
Wato shi wannan taron wato manufa biyu ne. Na farko dama gobe ana celebrating holiday na Martin Luther King. Sa'annan na biyu shi zancen da shi Donald Trump ya yi New York City, dama sun riga sun nuna ɓacin rai tun da Trump ya zama president. New York City sun nuna cewa irin hanyoyin da Trump ke bi su ba su dace da shi ba. Saboda shi da ya yi wannan zancen sai New York City dama akwai population Haiti suna nan da dama, sa'annan Africans muna nan da dama. Saboda shi aka hasa wannan taro a zo a bar duniya duka su sani mu mutan New York ba mu amince da wannan zance ba, kuma muna za mu nuna bacin ranmu kan wannan zancen da ya yi. Saboda shi wato dalilin taron nan kenan gobe insha Allah.
Wato ina da ina ne za a je, ainihin a ina ne za a gudanar da wannan taro?
Ainihin inda za a gudanar da taro shi ne inda ake ce ma Times Square, inda wato an ba Times Square lakabi wai the crossroads of the world, inda yawanci wato idan shekara ya kai ake drop wannan New Year ball. Nan ne inda za a yi wannan taron, shi ne is one of the most popular.
Inda ni da ya fi fice a birnin New York?
Na'am, Times Square, wato nan za a yi taron insha Allah.